ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana daren Litinin ne, wanda ya daidai da daren 30 ga watan Jumadal Ula Hijrana da shekara 1430, wanda ya daidai da 24 ga watan Mai shekara ta 2009. Wannan shine kasar na 77 daga cikin jerin karatutukan littafin Al-Imam Al-Bukhari Abu Abdullah Muhammad Ibn Isma'ila, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Taken karatun da muka yi wa karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi. Idan jama'ar musulmi basu manta ba, yau wata guda kenan daidai, wato kwanaki 31 babu, kwanaki 29 da dage wannan karatu, saboda ainihin cewa za a yi gyare-gyare ainihin a wannan masallacin. To, abinda muke fata shine haka ba za ta sake faruwa ba insha Allahu ta'ala, na daya. Na biyu, a gaskiya saboda Allah, a jiya akwai bayanai waɗanda muka yi masu matuƙar muhimmanci ba a cassette ba. Daga cikinsu shine, tunda dai asali wato hutunmu ne ya fi yawa, shine kwanaki 5 muke zama ba a yin komai, to kenan karatun Sahihul Bukhari din na kwana 2 ya kasance kamar shine akasin abinda ake sa rai. Abinda nake nufi da wannan magana ita ce, da kamata a ce karatun kwana 5 ake, hutu kwana 2, to kenan in sallah ta zo ko wani sha'ani ya zo daga cikin sha'an ana ko shagulgula, to da sai a ce a ba da hutu. Amma yayin da ya zama kwanaki 5 ake ana hutu, kuma a yi aiki na kwana 2, to wannan ainihin wato kididdigar ta zama sabanin yadda ake sa ranta. A cikin maganganun da na yi shine, a tsarin wannan karatun, ni mai karatun a wurina, to babu magana hutun sallah, karamar sallah ko babbar sallah, ba dan komai ba, saboda shi karatun ba ana yin shi bane daidai lokacin hawa idi, ba da safa ake karatun ba da daddare ake yi. Kenan koda an hau idi a yau, waɗanda za su tafi yawon sallah sai su tafi, waɗannan samari ne da ƴan mata da yara ƙanana, amma mu kam haƙiƙanin al'amari ba mu da wani uzuri na mu ce ainihin ba za mu yi karatun ba. Sai dai Bature ya ce majority carry the vote, idan mafi yawancin jama'a sun karkata akan a rinka bada hutun sallah, to mu a wurin mu sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una alaihim, ta baci gare su. Amma mu dai a wurin mu shine, koda an hau sallar idi ranar asabar ko lahadi, wannan ba dalili bane akan a dauke karatun ya rage. Wanda ba zai samu zuwa ba sai ya zaman shi, wanda zai samu zuwa sai ya zo, wanda bai samu zuwa ba sai ya ji ainihin ta hanyar cassette. Domin haƙiƙanin al'amari, za ku yi mamaki, malamai waɗanda suka biyo bayan su Imam al-Bukhari su ne mutaakhiruna, su ne su al-Imam al-Baihaqi da makamantansu. Wannan Sahihul Bukhari suna sauke shi a cikin wata 4 ne ko wata 6. Saboda me? Saboda a rana ɗaya ana kulla majlisi na karatun shi kamar su 4. Za a yi da safe, za a yi da rana, za a yi da yamma, za a yi da daddare. Kawai sai dai a rinka tafiya ana dan shan iska a dawo. Shine bayan an yi sallah asuba za a zauna a yi karatun Sahihul Bukhari. Misali ka ce inda lokacin agogo ne, zuwa kamar karfe 8 sai a tashi, kowa ya je ya karya, ya huta, ya shakata, sai kuma an yi sallah azhar, sai a sake dawowa sai a ci gaba da karatu har zuwa sallar la'asar, sannan sai a tafi a shakata. In aka yi sallar magariba kuma sai a dawo sai a ainihin sake karanta shi har zuwa ainihin sallar isha. In aka yi sallar isha kuma sai a kulla majlisul ifta. Shine waye ke da tambaya, waye ke da istifsarat akan kaza? Yasa sai kaji a cikin wata 4 ko wata 6 sun sauke Sahihul Bukhari, an sanya Sunan Tirmidhi, an gama an sanya Musnadul Imam Ahmad, shikenan sai ce kowa ya koma kasar sa ya je ya ci gaba da karantawa. Shi malamin ya huta domin yayi abin da ya kamata ya a rayuwar shi a cikin shekara 2, ya karantar da dalibai wajen 10,000. To shikenan a rayuwar shi ba zai sake zaman karantar da waɗannan littafan ba. Sai ya koma sai ya tara yara ƴan ƙanana a kofar gidan shi ko a zaure sai ya rinka karantar da su. Ma'ana yayi ritaya kenan. Shine sai ya kare yana karantar da Islamiya, shine sai kaji ana ce mishi wana wana al-muallim. Saboda mai risala yana cewa wa aula ma'uniya bihin nasihun wa raghiba fi ajrihi ar-raghibuna isalul khair ila qulubi auladil mu'minina. masu kwadayin alheri da masu nasiha. Abinda suke bada muhimmanci shine saka alheri a cikin zukatan ƴaƴan mu'minai. Malami sai ya zama babban malami, ya gama karantar da jerangiyar irin waɗannan littafai, shikenan sai ya ce to shikenan yanzu ku ɗaliban shi kuje ku ci gaba da karantar da duniya, yanzu sai dai kawai masail, sai dai su'alat, a zo a zauna wasu mas'aloli akan ilimin hadisi, jarh wa ta'dil, dan ya karantar da ku duk abin da ake bukata ya karantar da ku. To yanzu sai ya tara ƴan yara kuma yana karantar da su abubuwa na haddar mutun, a haddace riyadus salihina, a haddace bulughul maram, a haddace kaza, har ya rasu aikin da zai ci gaba da yake. Amma mu a kasashen mu sai a ce wai sahihul bukhari jama'a za a shekara 10 ba a sauke shi ba. Dole ne an manta wasu abubuwa, dole ne wasu daliban sun gaji sun watse, ina fata an gane. Amma bulughul maram jama'a a cikin kwana 3 suke sauke shi. Ku tafi har yanzu wannan majalisul imla a kasar Misra, a kasar Sham, a kasar Saudi Arabia, hijab, a kwana 3 ake sauke bulughul maram. Shine daliban karatun aka zo yi kawai. Amma yanzu sai ka je ka samu dalibai a gindin masallaci suna ta hira, suna cin gyada, a gindin darbejiya suna hira, suna shan lemo, ga aiki jibge. Ko kun fahimta jama'a? Amma inda malamin zai sadaukar daliban su sadaukar a bada lafiyayye shekara 3 ayi wannan gurzar, shikenan kowa sai ya huta. Ina fatan kun gane. To amma abubuwa a kasashen mu shikenan dai, Allah dai ya ji kan musulmi kawai, shikenan Allah ya kyauta. Muna cikin kitabut tayammum, in baku manta ba, a cikin ainihin wato hadisin farko muka karanta shi, wannan dogon hadisi wanda Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ainihin wato dauki matar shi As-Sayyida Aisha, Allah madaukakin sarki ya kara mata yarda, yayi tafiya tare da ita har suka kasance sai da suka kama hanya ta tafiya, tayi tafiya tace sai abun wuyan ta ya tsinke. Shikenan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da jama'a aka jira ta, ana ta neman ina abun waya yake. Ashe mamakin Allah, abun waya ya tsinke ne anan take, sai zurara karkashin raƙumi, kuma sai aka kwantar da raƙumin ainihin akan ainihin wannan abun wuyan. Kwantar da wannan raƙumi da aka yi ainihin akan wannan abun waya, sai ya ja aka yi